أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حلوة أولا يمجينا الهميشي أيو منا قوما قوتنا شدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa 13 watan daya miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littahi ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani muna cikin gaba da take magana akan abubuwan da baya halatta a yi su a gindin kabari ko kuma game da makwantai muna cikin gaba ta goma a cikin wannan bangare ittikhazuha aidan bi ma'ana mutun ya riki wannan makwantai ko kuma zuwa ziyarar wannan kabarruka a matsayin aidan wani abin da ake kankoma ziyarar shi wanda mun fara magana akan wannan gaba sati da ya gabata mun karanta hadisi na horko a cikin wannan babin hadisin Abdullahi hadisi Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi Abu Huraira Allah kada da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattakhidhu qabri eidan kar ku riki kabari na a matsayin wani wurin da za ku riga kanku ma ziyarar shi wala taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajen ku su zamanto a matsayin kaman makwantai ta hanyar ba ku sallah a cikin su wannan sallah kuma ana yin sallar nafila kada kai hujja da wannan hadisi ka rika sallah a gida wa haisu ma kuntum fasallu alayya wallahi ce duk inda kuke ku rika yi mini salati fa inna salatakum tablughuni saboda salatin da za ku yi yana isa zuwa gare ni in a ina kake a duniya idan ka daga baki kace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid har zuwa karshe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya jiyar da shi wannan addu'a da aka yi wannan kenan sai mun karanta shi zamu tashi maliki ta akhrajahu abu daud to خلاص addu'a shi maliki ta akhrajahu abu daud wa ahmad bi isnadin hasanin yace wa huwa ala shartin muslimin wa huwa sahihun bima lahu min turuqin wa shawahid فله طريق اخرى يتي عن ابي هريره عند ابي النعيم في الحليه وله شاهد مرسل باسناد قوي عن سهيل قال يكي تشوا مالي تشي wannan hadisi da aka rantsa na abu huraira iya da shahid kene da shawahid akwai hadisan da suka biyo suka kara mushi karhi yace daga cikin shawahid din shi nan ne zamu tashi insha Allah maliki yake cewa qala suhayl yake cewa رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر يتي الحسن دان الحسن ابن علي دان علي دان أبي طالب كنا وانا أمتصين جيكا يكي غوا علي تتبقون يكي غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يتي الحسن dan al-Hasan dan Ali ibn Abi Talib ya ganni a wajen wani kabari fanadani ya ganni a gindin kabari fanadani sai ya kira ni wa huwa bi baiti Fatimata yata'asha shi kuma yana dakin Fatima yana cin abincin dare al-asha yani abincin dare fa qala sai yake cewa halumma ila al-asha yace zo mu ci abinci kenan al-Hasan tattaba kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kirayi Suhail yace mushi zo mu ci abinci fa qultu sai nace mushi la uriduhu yace a alhamdulillah kaman mutai yace ma bismillah wa daga ta alhamdulillah kenan bai da sha'awun cin abincin nan fa qala sai yake cewa sai alhasan yake ce mushi mali ra'aituka inda alqabr ya ka na ganka a gindin kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فقلت سيكي تيوى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم أي سلمتي ني كمنزل صلى الله عليه وسلم أجل نكبرش فقال سي الحسن يكي تيوى شي سهيل يتي إذا دخلت المسجد فسلم إن كشقو مسلاتي كي سلم معنى كمش سلم ثم قال سيكي تيوى شي الحسن إن يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kiran ya ganshi ya zo la'alla ba lokacin sallah ko sai makamancin wannan ya zo kawai ya zuwa kabarin kawai ya nufata ya zo sai ya je mushi sallama sai shi tattaba kunnan manzon Allah ya kira shi ya ce mushi in ka zo masallacin manzon Allah babu laihi kamar manzon Allah sallama a gindin kabarin shi ya ce saboda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa لا تتخذوا قبري عيدا كركو دوكي قبرينا ورن كونكو مزيارة كينا كساي واني لوكة تيوانا نمو سمى ونزاكو رقا زوا وزالة تكركو هكا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم كوريك ايماني صلاتي دي اندى كوكي كوكي صلاتي اغريني توانا صلاتي ناكو ينا زوا زينا زوا اغريني sanakuma manzo Allah ya faɗi cewa la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa me yasa ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun riki kaburrukan annabawan su a matsayin masallataiya kaga wannan Allah wannan hadisin da al-Hasan ya kawo wanda shine tattaba kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga magana ce ta me yake kira shi da suna ta cikin gida mana shi tattaba kunne yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga inda ya fahimci abin ya ga wani yaje ya tsaya a gindin kabarin shine Suhail yace mushi kakkai haka in ka shigo masallaci babu lahi kai sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin shi amma ba haka ba kawai ka liki gari ka zo ka tsaya a gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa la tattakhidhu qabri aidan kar ku liki kabari na a matsayin wurin da za ku kunkuma wa ziyara to kaga wannan shahidi ne akan hadisin Abu Huraira wanda ya riga ya gabata sannan malai yake cewa yace ma antum wa man bil andalusi illa sawa shi wannan al-Hasan din ya sake cewa wannan mutumin kai yace da ku da wanda suke ƙasar Spain kai a Madina kake ko wanda suke Spain ma duk da kuke da su duk wanda ya sallama ga manzon Allah in a ina yake Allah sai ya jiyar da manzon shi wannan sallamar da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kariya dame ka cewa sai ka ta gindin kabarin duk inda kake an doke maka yaunin cewa isarwa za a isar maka ba shikenan ba bani charawahu sa'id ibn mansur kama fi al-iqtida ibn taymiyata wa huwa inda isma'il ibn ishaq al-qadi fi fadl as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam duna qawlihi la'ana Allahu al-yahuda kenan yazo a wata hanya ta daban daga isma'il da ishaq al-qadi lokacin da yayi bayani game da fallar salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo lafazin nan yanda yake in banda fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la'ana allah al-yahuda hazuwa karshe malai cewa kaza rawahu ibn abi shayba muqtasiran ala al-marfu'i minhu faqat kana ibn abi shayba shi ma ya zo da shi a cikin musannaf din shi malai cewa lahu shahidun akhar wannan hadisi iya da wani shahidi halalle daban binahawi hadha makamancin wannan da aka karanta min tariqi daga hanyar ali ibn al-ibn al-husayn an abihi an jaddihi marfu'an wani mutum wannan magana ce ta su tattaba kunne ne su shikoki magana ce ta ahlul bait wannan hadisi halalle haka yazo daga aliyu dan al-husayn aliyu dan al-husayn kaga kenan al-husayn husayn dan ali ibn abi talib dan shi da ai wasai sa mushi sunan wa sunan baban shi kenan babu lahi ka ai hiyaru ka sa mushi sunan babanka ko kuma sunan mahaifiyarka wannan an samu so da yawa an yi haka kaga wancan sunan mana makaranta na al-hasan ai shi ma duka sunan da makamantan sunan yawa shi ma ya saba sunan dan shi al-Aliyu kenan sunan mahaifin shi ya saba shi yace ibnu al-Husayn an abihi shi al-Husayn kin kenan al-Husayn dan Aliyu an abihi daga baban shi wai baban shi Aliyu an jaddihi daga kakan shi wa kakan shi eh sallallahu alaihi wasallam daga kakan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marfu'an magana ce daukakakkiya zuwa ga manzon Allah shi ma haka yazo akan wannan bayani balita akhrajahu isma'ilu lilqadi yace wa ghayruhu unzur tahdhir as-sajid kaje ka duba littahi mal al-albani tahdhir as-sajid min ittikhadhi al-qubur masajid mal yace wal hadithu dalilun ala tahrim ittikhadhi qubur al-anbiya'i was-salihin 'eidan wannan hadisi dalili ne karara akan cewa haramcin rikan kaburruka annabawa da mutanen kirki a matsayin wurin kokkomawa ziyara a rika zuwa ana zawwa ana zuwa ana zawwa saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi bayanin cewa kai haka nan qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-iqtida ibn taymiya ya ambata a cikin littafin shi iqtida'us sirat al-mustaqim a cikin littafin shi kenan daga safha ta 155 zuwa safha ta 156 ibn taymiya yake cewa wa wajhu ad-dilalati yace huskar da darasi ko kuma huskar da wannan hadisi yake nihi anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu qabrin ala wajhi al-ard kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin kabari ala wajhi al-ard afan kasa kab bai shi wa qad naha an ittikhadhihi eidan sai ya hane mu akan kar mu riki wajen matsayin idi ma'ana inda zamu rika zuwa muna zawwa malice to fa qabru ghayrihi aula bin nahyi ka'inan man kana yo ai kabarin wani wanda ba shi ba shine hi cancanta a hana ka'inan man kana ko ma wane ne mutumin di yanda yake ji da kai shi yake ji da malumta ko wane ne ai ba kai annabi ba to kaga tunda manzo Allah ya ce kar kuma kabarina to dan me zaka ma kabarin wani malumi min babi aula malatu thumma qarana dhalika biqawlihi sallallahu alaihi wasallam zalla kuma da yace kar ku riki kabarina a matsayin idi ai bai tsaya ba thumma qarana sannan sai ya gwamaye wannan maganar bidhalika da wannan abun biqawlihi da fadar shi da yake cewa wala tattakhizu quburakum wala tattakhizu buyutakum qubura sannan kuma kar ku sanya gidajen ku zaman to a matsayin kaman makwantai ta hanyar me ta hanyar da ba ku sallah a cikin su ai la tu'attiluha 'anis salati karku lalata gidajenku ta hanyar yin sallah fiha a cikin gidajenku wa du'a'i da rishin yin addu'a a cikin gida wal qira'ati da rishin karatun alqur'ani a cikin gida in kuka yi ya zamanto bukwa sallah bukwa addu'a bukwa karatun qur'ani a cikin gidajenku yo kaman makwantai kenan manzala ce karku haka karku mai da gidajenku a matsayin makwantai fatakuna bi manzilatil qubur sai zamanto gidajen naku sun doki matsaya kaman matsaya na abin da ya shafi makwantai fa amara mazalla yayi umurni bi taharrid al-ibadati fil buyut akan a kokarta wajen yin bauta a cikin gidaje saboda gida albarka ne sako cike shi duk ana karanta qur'ani ana karanta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ko a tele kuka kamu mala'iku suna saurare tamma zaman to banda shiriri ta da kade kade da waƙe waƙe da bushe bushe da funafunan Hausa da arewa da wane ne ba abinda kuke kallo a cikin gidanku in ba wannan ba kuma da kanku ɗan uwan shaytan ne kuma ku wakilan shaitan ne a ban ƙasa Allah kiyaye yake cewa fa amara bi taharrid du'a al-ibadati fil buyuti wa naha an taharriha 'inda al-qubur sai manzo Allah yayi hani akan kar mutun yayi kokarin ko yunkurin yin abubuwan ibada a gindin kabarruka wanda aka hana na abin da ya shahi sallan ne na abin da ya shahi karatun qur'ani ne na addu'a sai dai in wanda ya mutun zaka ma addu'a wannan an yi umurni ai amma kai ka je ka rika roƙa ma kanka cewa ka rika roƙon na cikin kabarin abubuwa sun rikirkice kaga wannan ka fada zuwa ga roƙon wani Allah subhanahu wataala na'am malike ta aksa ma yaf'aluhu al-mushrikuuna min an-nasara sabanin abinda mushrikai suke aikatawa daga cikin nasarawa wa man tashabbaha bihim da wanda suka yi kamantacciya da su haka kawai sai ga abu gashi na addinin kristanci aka san shi kawai wani musulmi sai doko sai ji humkushi ya ba ku aiki ya lalata wasu wanda suke mabiyan shi ya lalata musu ibadar su sannan kuma ku da za ku yi bayani kuma ya dora muku aiki dole a yi ta bayanan cewa abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda an sani haraka ce ta Kirista kamar da makaranta yanzu misali harakan da ya shafi ganyen nan wanda malige ce a kasar Misra irin kasashen Sudan da sauransu abin ya zama sai mutum musulmi zai taimaka ta sai ganye sai fular ya kai wai kyauta ga wanda yake cikin kabari ko kuma ya dora saman kabarin kaga duka me kai wannan aro abin daga cikin addinin musu malike wa man tashabbaha bihim da wanda suka yi kamanceceniya da su qala malike cewa fa hadha afdalu tabi'ina ka duba ka gani fa wannan fa shine mafifici a cikin tabi'ai gaba daya kuma min ahli baitihi yana daga cikin iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne wannan shine hadisin da makaranta a baya hadisin ali ibn al-husayn ali dan al-husayn dan ali dan abi talib har zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallama gashi nan na ha zalika ar-rajula ya hana wannan mutumin an yataharra du'a cewa yazo yi addu'a a gindin kabarin mahaifin shi da kakan shi inda kabrihi sallallahu alaihi wasallam a gindin kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga diyan da kake jin cewa kai kana son manzon Allah baka kai waɗannan mutanen ba eh baka kai su ba wannan ahlul baiti ne innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera eh wannan yan ajin tabarakallah ne to kaga shi da kai shi ya hada wannan mutum yace yaka karka dami kanka wanda yake Spain da kai da kake nan garin Madina in game da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallama ga manzon Allah didde kuke in kai za'aji in shi ma yi za'aji kenan da haka manzon Allah kuma ya hana cewa kar ku rika kunkuma zuwa kuna zawwa malike cewa wastadalla bil hadisi ya kafa hujja da hadisin da allazi wanda sami'ahu min abihi wanda yaji daga baban shi waye baban shi shine al-husayn kenan shine dan ali da abi talib an jaddihi daga kakan shi waye kakan shine ali malai ce wa huwa a'lamu bi ma'anahu min ghairihi yace kai su waɗannan ahlul bait sun yi ka sanin ma'anar haƙiƙanin hadisin sama da kai da ka sani tabbas yace fa tabayyana sai ya bayyana qarara anna qasdahu cewa abin da yake nihi an yaqsida ar-rajul mutun yanhuati al-qabra yanhuati qabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lis-salami alaihi dan yi mishi sallama shi al-hasan shi al-Bakirish Aliyu ibnu al-Husayn abin da yake nihi kenan shi da ka kai qabarin ma kai sallama duk ba a saka ba in a ina kake kauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai ji yadda shi kuma ya amsa maka sallallahu alaihi wasallama yake cewa an yaqsida ar-rajul al-qabra lis-salami alayhi wa nahwihi da makamancin haka inda ghairi dukhul al-masjid ba wajen da ba ma masallacin zai shiga ba kenan abinda ake bukata kawai kai sallama ga manzon Allah in aina kake Allah zai ji yadda shi malike cewa wa ra'a anna dhalika min ad-du'a'i kuma ya nuhaci cewa wannan dole sai ka je gindin kabarin ka zai iya daga cikin addu'a wa nahawihi da makamancin shi wanda yake dokan ma'anan ittikhazu lahu eidan kai ka wannan da zuwa da sallama da wane ne yace zai iya dokan ma'anar ka doki kabari a matsayin wurin kunkuma ziyarar shi wanda shi kuma zalla ce la taj'alu qabri eidan kar ku sanya kabari na zama haka mala ce wa kadhalika ibn ammihi haka dan ammin shi shine hasan ibn hasan yace shaykh ahli baitihi yace kari hattikhazuhu eidan shi ma haka ɗaya daga cikin ahlul baiti dan ammin shi shi ma ya kyamaci ko ya haramta dokan hakan a matsayin a rika kunkuma ziyara ana zuwa ana zawwa malai ce fanzur kai dubi ka gani hadhihi sunna wannan sunna tsarkakakka kaifa yaya anna makhrajaha min ahlil madinati wa ahlil baiti alladhina lahum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka duba ga yadda wannan bayanin ya huto daga ina min ahlil madinati daga mutanen garin madina wanda manzon Allah yake cewa duk wanda yake son mutanen garin madina yana suna duk wanda ya kyamace su kuma ya kyamace ne to kaga bayanin daga nan yanzu sannan kuma wa ahlil baiti sannan kuma ba ma garin madina ba kuma daga cikin iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jikokin shi da tattafakunnan shi alladhina lahum wadanda suke da min rasulullah daga manzon Allah qurbun nasabi ga kusantaka ta dangantaka sannan kuma wa qurbud dari kuma gidajensu a gari guda ne tunda wanda ya zauna a garin madina kaga ya zauna a garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna al madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun qurbud dari yace li annahum saboda su ila zalika ahwaju min ghairihim ai su yake kamata su san bayanin ziyartar kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu da muke wannan wajen kaga kai da sai dai kaji labari ko baka ba su kuma kullum a cikin gari suke kenan kaga bayani akan ziyarar kabarin shi wani abu ne sananne a tsakanin mutanen garin Madina mal yace fa kanu lahu adba sai zaman to su suka yi kowa sanya mishi kaidodin shi wanda addini ya dora akai malati wal eid abunda yake cewa eid idza ju'ila isman idan ka sanya wani abu wani suna limakil makanin nawaje fa huwa al makanu alladhi yuqsadu al ijtima'u fihi wurin da ake sanya a sa mishi suna saboda a zo a hadu gaba daya wa itiyanuhu lil ibada a zo wajen saboda niyya ta bauta indahu a wajen wannan wajen aw li ghairihi aw li ghairil ibada ko kuma a zo ba dan ibada ba amma ya zama to a ce ai dole shi an zo kabarin wani to lalle tabbas wannan yana daukan ma'anar eid malice kama annal masjid al harama wa mina wa muzdalifa wa arafa kama yanda masallaci mai harama masallacin makka ko wa mina sannan kuma da masallaci da mina wa muzdalifa da muzdalifa wa arafa da arafa yace ja'alaha allah eidan masabatan lin nasi allah ya sanya wadannan wuraren sun zama to wuraren da ake kunkuma wa ziyara sannan kuma masabatan lin nasi duk wanda ya tayi sai ya samu lada kaga in ka tayi aiki haji dole ka je mina an zo ai kwanan muzdalifa da kai sannan kuma an je ai tsayuwan arfa da kai kaga wannan waye ba su wannan matsayi addini ba su wannan matsayi to kai a yau da ni da kai ba mu iya zuwa ba wani wuri irin wannan matsayin in ba allah da bazai saka bashi wannan matsayin ba yawa malike cewa yajtami'una fiha mutane suna haduwa a wannan wurin sannan kuma yantabunaha ai mutane suna zuwa suna kunkuma ziyarar wajen yantabunaha ai yaqsuduna al-makana marratan ba'da marra in sun je su koma su komo haka ake arfa mutun miliyan nawa suka tayi wannan su tayi bana wannan su tayi bai wannan su tayi wane ne haka zaka samu ana yi haka su ma mina haka muzdalifa haka masallacin makka haka masallacin madina to kaga wadannan wurare ne wanda yantabuna halid du'a ana zuwa saboda a kankuma ziyaran su baya daya kuma ayi addu'a wa zikr a ambaci Allah subhanahu wataala har akwai irin kalan ambata Allah da aka ce in kun tsaya a dutsen arfa ga abin da za ku ko baka ba to kai yau an ka sharanta wata aiki na ibada kace mutane su rika haduwa a wuri kaza waye zai kawo musu dalilin aikin da za su kuma babu malike cewa wa zikri wan nusuk haka kuma da abin da ya shahi yanka da zasu yi da ayyuka na ibada na aikin haji da sauransu wa kana lil mushrikina amkina mushrikai sun kasance a can lokacin da suke shirka suna da wuraren da yantabuna halil ijtima'i indaha suna zuwa wannan wurin suna kunkuma ziyarar shi saboda haduwa a wannan wajen falamma ja'al islamu mahallahu zalika kullahu lokacin da musulunci yazo Allah ya shahi wadannan abubuwan gaba daya malaci wa hadha an-naw'u min al-amkina wannan kuma yana da ɗaya daga cikin kalan wuraren da yadkhulu fihi zai shiga a cikin shi quburul anbiya'i was-salihin kabarruka annabawa da mutanen ƙwarai yanzu a yau a ce kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bar shi a hannun ɗan bid'a me ba ai ba abin da ba ai ba gashi da manzon Allah ya faɗi yana wannan wa hadisin da makaranta sai wancin da ya wuce qala har rasul sallallahu alaihi wasallam bi 50 ai qabla wafatihi mazalla ya hado wadannan maganganun kwana biyar kafin ya bar duniya yana cewa la taj'alu qabari wasanan yu'bad la taj'alu qabari eidan yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid kaga mazalla kuma karshen hadisin yace yuhadhiru min zalika yana jan kunne akan kafu haka da ta me yake kai irin wadannan abubuwa cikin addini son zuciya me yake kawo su jahilci me yake kawo su ina gani ya kamata shine kawai ittiba'ul hawa son zuciya kawai kuma fa sai ya kokarin yayi kondanen ka kai da kake kokarin tsayawa akan dalilin sai wani ce ai ba gashi ba shi al'amarin addini na addini ne kai ba wani ra'ayi ka za ta tambaya ko kuma tunanin ka ko shawara ta ko shawarar ka ko shawarar ki a miye ya tabbata dalili wannan shine addini duk mutumin da zai ma kanshi adalci to ya tabbatar da cewa shine addini malik ta summa qala ash-shaykh sannan kuma shaykhul islam ibnu taymiya ya kara fada a cikin littafin shi al-iqtida daga safha ta 175 zuwa safha ta page ta 181 malik ya cewa wali hadha saboda haka
كره مالك رضي الله عنه امام مالك الله يرضى ده شي الله مش رحمه يا قيامتي حكا نمي نكمكم زوا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالك wanda wasu alƙaluman tari suke nuna cewa baya son tahiyya a cikin garin Madina da takalmin shi yace ba zai taka kasar da manzon Allah yake cikin ta ba da takalmi amma shi Imam Malik kariha Malik radiyallahu anhu wa ghayru da makamantan da wasu daga cikin malumai magabata min ahli al-ilmi daga ma'abuta ilimi li ahli al-madinati Malik yace kullama dakhala ahaduhum sun kyamatar wa duk wani mutumin garin Madina me suka kyamatar suka ce maka ruhi ne ko kuma ka ce haramun ne kullama dakhala ahaduhumul masjid an yaji'a a ce kowane lokaci an ka shigo masallacin manzalla sai ka zo inda kabarin manzalla yake fayusallima ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi yayi sallama ga kabarin manzalla kuma da abakan shi Abubakar da Umar radiyallahu anhum Imam Malik yace wannan maka ruhi ne an ki haka a ce duk shigan da zaka yi masallacin sai ka je kai sallama ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar yace wannan maka ruhi ne haka kuma da yawa daga cikin abuta ilimi suka ambata qala yake cewa wa innama ka fasani cewa kawai yakunu zalika li ahadihim idha qadima min safarin amma babu lahi misali mutun ya tahi bulaguru ya komo ya shigo masallaci to yana iya zuwa gindin kabarin manzon Allah yace assalamu alayka ya rasulullah yazo wajen Umar ya faɗa haka yazo wajen Abubakar ya faɗa haka amma ka kawo a ce khamsu salawat duk in ka shigo sai ka je yace wannan makaruhi ne wa ya faɗa haka Imam Malik kaga in zaka mayar da martani kai martani kai ka mida mushi kuma ya san kai ba malike ne ko kuma dan tamori ne kawai malike ce au arada safaran wa nahwa zalika ko kuma mutum zai tayi bulaguro ya biyo ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alayka ya rasulullahi malai ce wa rakhasa ba'dhum wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ba da rangwamen fi salami alayhi idha dakhala almasjid lis-salati wa nahwiha cewa a in ka zo masallacin zaka iya zuwa kai sallama ga manzon Allah wasu daga cikin ma'abuta ilimi amma shi Imam Malik ya ce wannan makaruhi ne makaruhi ne malai ce wa amma kaga amma mutanen da suke qasduhu da'iman lis-salati was-salami mutumin da kowane lokaci zai rika zuwa yana zawwa yace fama alimtu ahadan rakhasa bihi a ce ba ma lokacin sallah ba dama kawai duk in zai wuce ma sai kurushe sai shigo ce assalamu alayka ya rasulullah kuma sai huta ibn taymiya yake cewa shi kuma irin wannan ma alimtu ahadan rakhasa bihi ban san wani malami a duniya ba da ya bada wannan damar karka ce malami angon kuwa naji wani ana ce an yi ijma'in malumai yana ce a shi ai malamin garin su bai yarda ba wani kauye yake ana magana ijma'i yana cewa shine malamin unguwar su malamin kauyen su aka ce ijma'in malumai ma'ana malumai wanda suke masanan da a duniya ta cire hulaca waɗannan mutane masu karatu ne yawa kuma da ka'idodi da ake bi irin na ijma'in malumai ma'abuta ilimi ne suke ambato shi kuma magana ce wanda take ba ta yau bace ba eh ba ta naka ce malamin garin ku ko malamin unguwar ku malike cewa babu wani wanda ya bada ruhsa ya bada dama haka yace li anna zalika naw'un min ittikhadhihi eidan saboda in kace kowanne lokaci zaka rika zuwa kana zawwa to wannan ya shiga cikin ka doki wannan kabarin a matsayin idi kiran abun zuwa ta zawwa yace ma annahu qad shuri'a lana idha dakhala almasjid an naqula assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh yace tare da injiwa ibnu taymiya ko tare da cewa ai shar'anta mana a duk lokacin da muka shiga masallacin mu ce assalamu alayka yake cewa mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi amincin Allah tabbata a gare ka ya annabi kuma da rahama da albarka to nan sai mu koma ƙasa wannan magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya hadi Albani bai rade ta ba na cewa to kaga aka ce ai shar'anta duba ma annahu qad shuri'a lana an shar'anta a gare mu idza dakhala almasjid amma ga shiga masallaci mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh mal albani yake cewa lam ara hadhihi siga fi shay'in min alahadith alwaridati fi adab ad-dukhul ila almasjid yace wannan sigar da malam ibnu taymiya ya kawo anan to kaga malamin sunna ba wani wanda zai zo ya magana in dai babu dalili to
to shikenan shi da ya magana tsakanin shi da Allah ya fahimtar da Allah ya gafarta mishi kai kuma da kazo yanzu aka fahimci maganar ba haka nan bace ba to ba za a bi malam ba akan wannan magana kuma wannan shine iya adalcin da za a mishi amma mutun yazo ya magana a zo a rasa yanda za a yi da ita a rika kaiwa ana kawowa ko kuma ku tashi tattaunawa akan harakan addini in za ku tattauna da mutun akan harakan addini ku tattauna da shi akan abin da Allah da manzon shi suka hodi da sahabbai suka fahimta kai da ka maka wani a ai in kana da awar sunna ai ga wani malamin sunna yayi kaza in malamin sunna yayi kaza in ya dace da daidai kuna tare da shi in kuma ya zama towa daidai bane ba to wannan nashi ne kai kuma kana neman ina ne daidai yake wannan shine kaida ta addini shine kaida ta addini duk mutumin da yake so ya huta ma ran shi ya bauta wa Allah subhanahu wataala haqiqanin bauta malami iya nan da matsayin shi da darajar shi da komai dan yayi kuskure duka bai sauke mishi matsayin shi amma abinda asali tushe idan yayi wata magana kuma ga maganar manzon Allah shikenan kawai sai ka bar maganar manzon Allah ka dauki ta malam wani shi da malam wani da ba shi ba Allah ya kuma ka to shine malam yake ta ana wannan sigar da malam Ibn Taymiyyah ambata anan yace ni dai ban ganta ba bai ce ba yace bai ganta ba a cikin wani hadisi daga cikin hadisan da al-warida wanda suka zo fi adabi ad-dukhuli wanda suke nuna ladabdan shiga masallaci da fitowa daga masallaci malam yace wa akhadha min mutlaq qawlihi shi malam Ibn Taymiyyah daga ina ciro wannan magana ya dauko ta daga fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum almasjida falyusallim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda shugo masallaci yayi sallama ga manzon Allah shi kuma Ibn Taymiyyah sai ya ce assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaji madogar Ibn Taymiyyah yawa malat alhadith akhrajahu abu awana fi sahihi wa abu daud fi sunanihi yace fa yake ta fa mimma la yakhfa ba'dahu la siyama aw buduhu aywa buduhu la siyama wa qad ja'at as-sighatu min hadith fatima radiyallahu anha bi lafzi assalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam assalamu ala rasulillahi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin akhrajahu al-qadi isma'il wa ghayruhu wanzur yake cewa nuzul al-abrar wal kalim at-tayyib mala albani yake cewa sigar da shi Ibn Taymiyyah dauko ya dauko ta daga in dayanku magana manzon Allah yake ta in dayanku ya shigo masallaci yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane to yanzu wannan magana ta manzon Allah ai a sake take haka sai aka samu hadisin Fatima fahimta hadisin Fatima shi kuma sai yazo da lafazin assalamu ala rasulillahi allahumma salli wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kenan kaga waccan sakakken maganar da aka yi a sake wannan hadisi yayi mi ya kulle ta ya kayyade ta kenan sai a dogara da wannan magana wannan shine magana to mu kuma sama mala ce kama naqulu kama yanda zamu fada fi akhiri salati da a karshen sallar mu kenan nan ma ai ana salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa fa khafa malikun wa ghayruhu an yakuna fi'lu dhalika 'inda al-qabr kull sa'atin naw'an min ittikhadhi al-qabr 'eidan imamu malik da shi da wasu daga cikin malamai sun karhanta haka me yasa saboda tsoron a ce misali duk kowace sa'a kowane lokaci ana zuwa ana zawwa akan kar a doki kar ya zamanto wannan zuwa da zawwa ya zamanto a matsayin an riki kabarin a matsayin idi wanda kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haramta malaci wa aidan fa inna zalika bid'atun kuma yin haka din ma bid'a ne faqad kana almuhajirun wal ansar ala ahli abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum ajma'in yaji'una ila almasjid kull yawmin yake cewa li ilmihim radiyallahu anhum bima kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu min zalika wa mana hahum anhu wa innahum yusallimuna alayhi hina dukhul almasjid wal khuruj wa fi at-tashahhud malaki cewa yu'ai faqad kana almuhajiruna ma ya kasance mutanen garin almuhajirun suka zo daga garin makka wal ansar da mutanen garin madina wanda manzon Allah ya rasu ya bar su sun kasance ala ahdi abubakar a zamanin khalifancin abubakar da umar da usman da ali Allah kadar da gare su a gaba daya yaji'una il masjid suna zawwa su almuhajirun wal ansar suna zawwa masallaci idan suka zo wannan masallaci kulla yawmin kowace rana suna zawwa amma ba a ga suna haka ba a ce kowane kai kawo suna yi haka ba sa yi
me yasa li ilmihim saboda ilimin da suke da radiyallahu anhum Allah qadir da gare su bima kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu min zalika na cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana haka shi yasa ba sa yi wa innahum yusallimuna alaihi hina dukhulil masjid kawai in suka shigo masallaci suna sallama ga manzon Allah sannan kuma sallallahu alaihi wasallam wal khuruj minhu kuma suka zo huta hallon nan ma suna sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba misali ana zaune ba kawai ne tashi hallo je sallama ya dawo a dan jima kadan wani tashi hallo shi ma je ba ga suna haka ba kai ko in magana ce ta son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka yi magana ba wannan mutanen karshe ne karshe ne mutanen suna son Allah da manzon shi fere da kake tsammani sun fifita shi akan komin su tunanin su hankalin su a dukiyar su lahiyar su lokacin su iyalin su duk abin da suke mallaka sun sadaukantar da shi ga Allah ga manzon shi kuma wannan shine abin da ya bayyana a cikin rayuwarsu kaf duk mutum zai karanta rayuwarsu zai gaga zaga ba sa wasa to amma kaga ba su ba same suna haka ba kin dan ba su san ba su fahimci haka in ba mu san addini sanan hata haka bai zama addini ba a yau malai ce wa fit tashahudi kuma suna a ƙarshen tahiyya kama kanu yusallimuna alaihi kadhalika fi hayatihi kamar sai kasance a lokacin rayuwar shi suna mishi sallama sallallahu alaihi wasallam mali yace wa ma ahsana ma qala malik yumi yake kyawun abinda imam malik ya hoji mi yace lan yusliha akhir hadhihi al-umma ba abinda fa zai gyara karshen wannan al-umma illa ma aslaha awwalaha sai abinda ya gyara harkon abinda suka tai akan nashi in ba shi muka dauko muka ce zamu aiki da shi wallahi an buga gehe gaba daya karka ce a mu yanzu mun ci gaba an samu tsare-tsare da wane ne da wane ne a babu wannan ko kuma su malam wane sun bayyana duk in ba waye ya bayyana wannan magana ta qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai shine addini karka ba kanka wala malai ce walakin sai dai kullama da'ufa tamassukul umami bi uhud anbiya'ihim duk lokacin da ya raunana rukun al'ummomi da abinda annabawan suka zo musu da shi ko kuma ka samu tsawon zamani wa naqs imanihim sannan kuma imani ya rage ya zama to addini ne amma kuma zaka shigo shi da me da niyyar ya za ka samu kudi ya za a rika girmama ka ya za a kuzuzuta ka ya za a yi kaza ayi kaza ya zama to duniya ce a cikin ranka ba mi ba ba addinin Allah ba to kaga dole a samu matsala dole zaka miƙe kafa kawai kace ai kawai ayi kaza aka rabaka Allah lahiya ina dalili ne za ku tambaya dalili kaga abu al'amari ya riga lalace malike cewa wa naqsi imanihim yace uwidu zalika sai su za su masanyar da wannan al'amari na addini bima ahdathuhu min albid'i washirki wa ghairi za su masanya addinin da abinda suka kirkiro shi na bid'a da shirka dan wa makamantan wannan walihada saboda haka kari yake cewa kari hatil ummatu istilam alqabr wa taqbilahu daka al'umar muslimi suka kyamatar da cewa mutun yaje dole ya sumbaci kabarin wa taqbilihi istilam shine taba shi sannan wa taqbilihi da sumbatan shi akwai wanda zai zo ce dole ya sumbata ana tarkici da shi da shi da zamiyan tsaro eh yana gaga wasu mutane makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai saboda jahilci malaiki ta wa banahu bina'an kuma su waɗannan da suke kula da kabarin manzon Allah a yau sun gina shi ginin da mana'un nasa an yasilu ilaihi sun hada mutane su kai zuwa ga kabarin sai dai bangon da kabarin a ciki yake amma ba za ka yi zuwa kabarin ba yanzu irin misali da aka bada wancan satin naka ga malami ana ga ya cika ya tambatsa ya kasaita in ya mutu an cinye makara wani ya bagasa wani ya balgata wani ya yi wane ne wani ya dauke shi a matsayin abin jikawa a samu albarka wani ya dauke shi a matsayin kaza billahi alayka irin waɗannan mutane suka iske kabarin manzon Allah za su me ha ayyuma zai fiye ba haka aka sa jami'an tsaro na kirki sun kasa sun tsare saboda karma wani dan shiriri ta zo wani shiriri ta shi malaka ta an yasilu ilaihi qala yake cewa wa qad zakarna
an ahmada malik ibn taymiya yake cewa mun ambata daga imam ahmad wa ghairihi da wani imam ahmad annahu amara man sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi thumma arada an yad'u wa an yansarifa fayastaqbila alqibla akan wannan matsalar da aka wuce a can baya cewa yake cewa annahu amara imam ahmad yayi umarnin duk mutumin da yazo yawa manzon sallallahu alaihi wasallama idan kai sallama assalamu alayka ya rasulullah in zaka addu'a ka juya sai ka kalli na kalla alqibla yake ta an yad'uwa an yansarifa fa yastaqbil qibla wa kadhalika ankara dhalika min alulama almutaqaddimin da yawa daga cikin malamai magabata sun kyamatar da haka sun ce haka munkarin abu ne yace kamaliki da gairi kamar imam malik da wasu daga cikin malamai makamantan shi wa min almutaakhirin daga cikin malamai da suka zo daga baya kuma wanda suka yi magana akan haramcin haka akwai abul wafa yake cewa ibn aqil wa abul faraj ibn aljawzi malai ce wama ahfazu la an sahabiyin wala an tabi'in malai ke ta ibnu taymiya yace ni dai ban kiyaye wani abu ba mana ban samu wani ba wanda ya fada ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai wala an imamin ma'rufin ko daga wani malami sananne shahararre da imani da tsoron Allah da ilimi annahu stahabba qasda shay'in min alqubur lid'a indahu akan mutumin da zai zo yace ai ya halatta in zakai addu'a kana kaza ka nuhunci kabari kaza yace ba samu kudi daga cikin magabata sun yi haka a ce dole in zakai kabari sai ka fuskanci kabari mutumin da yake anan in ka mishi addu'a ubangiji zai amsa maka yace ban kiyaye ba ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko malamai masana Allah al-ulama ar-rabbaniyun wannan suke haka malike cewa wala rawa ahadun fi zalika shay'an yace kai a cikin masu rawaito abubuwa ba wanda ya rawaito komai akan haka yace la'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ba samu daga manzo Allah ba samu daga sahabban shi ba wala an ahadin min al-a'immati al-ma'rufin haka ba samu ba daga ɗaya daga cikin malaman suke sanannu wa qad sannafa an-nasu fi du'a'i wa awqatihi wa amkinatihi wa dhakaru fihi al-athar ai mutane malamai da yawa sun wallafa littafai da yawa sunna sannafa an-nasu mana mutane da sun rubuta littafai fi du'a'i akan abin da shi addu'a ba wanda ya magana cewa in zakai addu'a dole ka je gidan kabari babu wanda ya faɗi wannan magana wa awqatihi kowa ya ambaci an yi rubutu akan lokutan addu'a ba wanda ya ce daga cikin lokutan shi zama to a gidan kabari ne wa amkinatihi da wuraren da ake addu'a ba wanda ya ce daga cikin inda za a addu'a dole sai an ta gidan kabari shi in kaga addu'a gidan kabari wanda yake cikin kabari shine kake ma amma ka je wajen kabarin da sunan ka roki Allah kaga shi ma bayani ya gabata akan shi ko shi ma haramun ne baya halatta ka ce gindin kabarin wani dole anan zaka roki Allah ai Allah yahi amsa anan in kai haka kai at-taqawul ala Allah bil ilm kai magana ta banza akan Allah subhanahu wataala to haka duka malamai sun wallafa haka amma ba wanda ya taba wadin haka wa zakaru fihi al-athar kuma sun ambaci dalilai da yawa a cikin littawan su amma ba wanda ya ka dalili akan irin wannan abu malai ce fa ma zakara ahadun minhum ba wa wanda ya ambata a cikin malaman nan kaf fi fadli du'a'i inda shay'in min al-qubur wani yace ai ga falalar addu'a a gindin kabari ba wanda ya faɗa haka harfan wa'idan fi ma a'lam ibnu taymiya yake cewa ban ga wanda ya rawaito harafi guda ɗaya ba ba ma kalma ba ko phrase harafi ma yace babu wanda ya rawaito akan wannan yace fi ma a'lam a cikin abin da sai yace fa kaifa to yaya yajuzu a ce ya halatta irin haka in nuhata kabarin wani aje ai addu'a da sunan cewa ai Allah ya amsa anan wal halatu hadhihi an yakuna du'a'u indaha ajwab wa afdal a ce wai akai addu'a gindin kabarin wani afdal shi yahi wa ajwab shi yahi amsuwa a ce akai gindin kabarin wani kaga mutane suna biyan kudin suna zuwa kabarurukan wasu mutane kamar da ake zuwa kabarin Usman ibn Fodio da sauran wasu daga cikin malaman da ake ga cewa ana iya zuwa kabarurukan su a cikin kasashen Afrika da sauran su to duka ba wanda yace in ka je can kai addu'a kai ka niki gari ba ka ce ka tai kabarin wani bakka da dalili ko daya da aka kamushi addu'a a inda kake Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi rahama in kuma kai ka tashi bukatun ka wajen Allah zaka roka ba kabarin wani ba amma ta kai a yau ana kiran wanda suke cikin kabarurukan ana kiran su ana cewa ku taimaka mana ku tallafa mana abubuwa sun rikice haka tana faruwa kaga Allah aka ce ka kira sai ka kira mutumin da yake cikin kabari ta kan shi yake shi ba to shine malai yake cewa kaga lalle tabbas hatsari ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye malai ce wa salafu su ho magabata yake cewa tunkiruhu sun kyamace haka kwata-kwata wala ta'rifu kai bus ma san hayin haka kin bada ma a cikin addini wa tanha anhu kuma sun yi hani akai wala ta'muru bihi bus yi umurni akan haka ba mala yasa alamar motsin zuciya kuma yasa alamar tambaya to amma dukan matsalar idan take samuwa a bar abubuwa a hannun jahilai kuma malumin su kasa yi musu magana shi ya malami yana tsoro kar yi magana a ce ai maki manzo Allah ne amma kuma yasa abun ba addini bane ba sai an aka rubuta ni maganganu da cece kuce malai ce wa qad aujaba i'tiqadu aujaba i'tiqadu istibahati aw istijabati ad-du'a'i indaha wa fadlihi an tuntaba lidhalika wa tuqsada sun wajabta cewa kudirce amsan addu'a indaha a gindin kabarin nan wa fadlihi da falalan shi an tuntaba cewa dole a bibi akai a kawo lidhalika a bar kokari wajen yin addu'an nan wa tuqsadu a kuma an yi wadannan kabarukan malai cewa rubama kai ba ma wannan ba yana yawan lokaci istama indaha istima'atun kathira za a zo gindin kabarin ayi dandazo wallahi kada kallon abubuwan suke faruwa irin Misra da Sudan za ka ga haka za ka ga inda kabarin yake malam kamar wani wajen hada jama'a ijtima'atun kathira yake cewa fi mawasim muayyana a wasu lokuta sanannu lokaci kaza lokacin ziyartar kabarin wani ba ana ji muna ji anan ma ana hadiwa a ce su wani sun tayi wuri kaza ziyartar kabarin wani to haka zaka je ka iske dandazon mutane irin waɗannan wuraren malai yace wa hadha bi ainihi wannan shine kat immi huwa alladhi naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda manzon Allah ya hana ya hana kai kuma sunan bautan Allah ne kake yanzu ku duba kwanan baya wani matsiyaci da ya kasaita cai kai yace su abu kaza da suke ko manzon Allah ya hana su a yanzu ya komo ce kasi yace sun yi saboda ba manzon Allah bane a gaban shi da awar da yake cai yana san shi ƙarya ce yake ƙarya ne haƙiƙanin son manzon Allah aiki da abin da ya karantar wannan shine son shi kai zuwa misali kai da matarka tana ce maka sheri wane ne kuma tana ta gasa maka aya a hannu ta maka wani abu na musmunawa na ba daidai ba in ka ce gabas da ce yamma duk abin da ka faɗi wata batta yi amma kuma daga an tada magana ta haba masoyina sai dai mai soya ne ba masoyi ba tana soya ka duk abinda ake ce umurtan da'a ga Allah da manzon shi bin abinda suka karanta shine addini kuma wallahi duk mutumin da bai takaito akan wannan ba ya shiga cikin rudun da ba zai fita daga cikin shi ba son zuciya ta zambi ba son zuciya ka zaka yi ba kowa ya ajjana shi ne ajjana kai ka ajjana ka ke ki ajjana ki mu zo mu hada akan ga abinda aka ce mu hada kan shi mene rigima in dai so muke mu bauta wa Allah Allah ya ba mu tukuici da sakamakon bautar da muka mishi kaga abin bai kai ba raba magana guda biyu to wannan abu za ka ga suna faruwa kuma duka da sunan addini da sunan soyayya da sunan wani da sauransu Allah kiyaye malai to hadha bi ainihi huwa alladhi naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi la tattakhidhu qabri ida kaga kar ku doke shi a matsayin idi a samu shi lokaci kayyadadde a rika zuwa ana zawa to yanzu kabarukan da ake kaiwa ziyara ba haka nan bane ba lokaci gare su a shekara da ake zuwa kuma za a je a taru a yi cunkoson jama'a wannan baya halatta ba addini bane kuma kale yake cewa hatta malai yace bari har ma inna ba'd al-qubur wasu daga cikin kabarukan yake cewa yujtama'u indaha fi yawmin min as-sana za a hada a wajen wannan kabarin a wata rana a cikin shekara wa yusafaru ilaiha za a niki gari mutum ya hada kayan shi yayi bulaguro ilaiha zuwa ga wannan kabarukan imma fil muharram aw rajab aw sha'ban ko wani ya je a muharram wani ya je a rajab wani ya je a sha'ban aw zilhijja wani a cikin zilhijja wa ghairiha da wasu daga cikin watanni makamantan wannan malai cewa ba'daha wasu daga cikin kabarukan kuma yustama'u indaha fi yawmi ashura ana haduwa a gindin su a ranar ashura 10 ga wata na muharram wa ba'daha wasu kuma daga cikin kabarukan ana haduwa gindin su fi yawmi arafa a ranar arafa kuma duka waɗannan shegantaka ne wanda mutum kawai haka zai karkace sai ya kirkiro muku bid'a kawai ya tada muku haka ba gaira wasa ba
to duk abin da zaka yi da sunan addini ka tabbatar da addini karka bugage karka je gobe kiyama ka tsaya Allah ce wa ya saka baka da hujja ka zo kai aiki ka gaji kai wahala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alallahu ba'a musura kai aiki ka gaji turna amma kuma aikin sai zama dura abin shekewa ba komai bane a wajen Allah amilatun nasiba an yi aiki an gaji ba lada da kuma kanka adalci a wannan ibada da kake bauta ga Allah ga kake bautan Allah ne kake yi dan kanka ba dan wani ba kuma in ta baci kai ne kai zaka ji jiki ba wani ba yanzu yau aka dauke ka aka ji aka danna ka a cikin kabari duk a rayuwarka ashe kai shiriri tani da abin da ba saka ba kai tai ina mahuta babu ko ba dawowa yau abu yanzu ka duba gani duk abin da muke nema na rayuwa kowa yana nema abu mai kyau ko ba ka ba yanzu ka tashi zaka shiga zaka yi bulaguro ka neman karkin da take kowace kyau idan ka je sayan magani ka neman da yake wanda yake kowanne kyau komai ka neman tsadadde sai a harkar addini sai ka bar shi a ta ci barkatai ka riga ai ba komai ne to ina ruwan mu wani haka zai ce ina ruwan shi addinin addini zaka ce ina ruwanka Allah kiyaye Allah kowa ma kanshi ya mulele kaga hada hadda kiyamun nahari wallahi ka sa abin da kake bangaren da shi addini wallahi ka kai wasa addini ya wuce wasa wallahi saboda matsalan da addako in aka tahi lahira an tahi kenan inda ana iya zuwa a gane ke kaje ka gano kace ah wani ashe kai ka bugage bana bi ka baran gaba a babu wannan haka dama ce da fursa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunu fihi ma kathirun min nas tasihatu wal farad ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna wasa da su siha lahiyarka da dama da kake da naka bautawa Allah kar kai wasa ka bar addininka a hannun haka kawai ka tashi duk wani abin da yake da tsada a rayuwarka ka bada shi dukiya ce hankali ne lokaci ne dan ka fahimci taccen addinin Allah ka bautawa Allah akan sani a harkan duniya zaka yi awoyi harkan kasuwanka harkan aikinka amma harkan da ya shafi karanta addini a kai ba ruwanka ciki kawai na malamai ne Allah kiyaye zaka yi bayani malaka cewa yace kama tuqsadu ko aiwa kama tuqsadu arfa yake cewa kama tuqsadu arfa wa muzdalifa kamar da ake nuhatan arfa da muzdalifa da mina yace fi ayyamin ma'lumatin min as-sanati suna zuwa wadancan kabarukan kamar yanda ka san kaga mina ta da ranan zuwa ko a addinance muzdalifa ta da ranan zuwa arfa ta da ranan zuwa wa ba su wannan ranan addini to haka wani zai kiri zuwa wasu kabarruka ya ba su lokaci ya ba su wannan a shekara kaga wannan lokacin wa ba da shi ba wanda ya ba da shi ba addini ba da shi ba malaka ta muzdalifa fi ayyamin ma'luma a cikin wasu kwanaki wanda suke sanannu yake cewa min sanati na shekara wa kama yuqsadu yake cewa kamar da ake nuhatan yake cewa musallal misri yawmal idain kamar da ake nuhatan wajen sallah na kasan misra ko kuma na birane yawmal idain a ranan idi ai ana zuwa inda ake zuwa ai sallah ko to haka zaka ga mutane suna tururuwa zuwa wasu kabarruka da sunan masu kabarin sana albarka sana da menene da sauransu in yana albarka tsakanin shi da Allah ne mutumin kirkin tsakanin shi da Allah ne ya aikata amana garci aiki tsakanin shi da Allah ne kai ma yanzu aikai ai nan magana take ko zo za ta ce a shikenan kai kana cikin tawagawa ne kama kanka man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda aikata alheri namiji ko mace ya aikata aikin dole sai ka aikata illal ladina amanu wa amilus salihati wani bai aikata maka aiki alheri kullu nafsin bima kasabat rahina wala taziru waziratun wizra ukhra kowa nashi ne babu wani da zai ce a dauki wani a ba wani naka ne in ka aikata da yanda malamin ka yake kai daga nagarta alhamdulillah nagartoshi abun kyau ne abun so ne abun kaza ne kai ma ya za ka zama to nagartacce haka akwai wanda zai baka aljanna ya ce maka ai an yahe mu akwai wani taro da ake ya cikin lafiya ce ko an yahe mu ko kuma he baɗi su wanda suna ta jin daɗi wanda su kuma suna ta kuka lake mu je ƙarshe an zallake to ko aiwa wa ba'dhu fi an-nisfi min sha'ban wasu ana ziyartar kabarruka a rabin rabi ne wannan tsakiyar watan sha'aban in ya kai rabi yace wa ba'dha fi waqtin akhar wasu kuma a wasu lokuta na daban bi haisu yakunu laha ta hanyar da zai kasance su waɗannan kabarrukan da ake ziyarta suna da yawmun wata rana sananna min sanati a shekara tuqsadu fihi ana ziyarta waɗannan wuraren a wannan a lokacin wayustama'u aw wayustama'u indaha fihi kuma a taru a wannan wurin a gindin wannan kabarin malice kama tuqsadu arfa wa muzdalifa wa mina fi ayyamin ma'luma min sanati kamar da ke haduwa a arfa da muzdalifa da mina a wasu kwanaki sanannu a cikin shekara kaga su ibada ne shi kuma wancan haduwan da kuka yi ba ibada bane ba wa kama yuqsadu aya kama wa kama yuqsadu musallal misr yawm al-eidain kamar da ake zuwa a taru a hilin idi a ranar idin sallar layyar sallar azumi to haka su ma zaka samu suna taruwa a irin wadancan wuraren bal male ce bari ma rubama wani lokaci zai kasance kana lihtimamu bi hadhihi al-ijtima'ati fi ad-din wa ad-dunya ahamu wa ashad zaka ga sun hiba muhimmancin taruwan irin wadannan bid'o'in na bangaren da sha addini da rayuwa ahamu wa ashad su suka hi muhimmanci suka hi tsanani kuma ka lura duk wani malamin da ya hudo wata bid'a yanda almajirai shi zasu kare bid'an nan bisu kare qur'ani ma suna jin zahi idan aka taba abun amma ba sa jin zahi in wani taba addini suna ga ba ni abu ne ba amma wannan abun da malamin su yi mi su suke suke karewa a haka ake rasa addinin Allah sai zaman to kawai abinda wani da wani girgiro ne su ake karewa malike cha wa minha ma yusafaru ilayhi akwai wanda ake bulaguru zuwa gare su min al amsari na daga birane ko gariruwa fi waqtin muayyan aw su lokuta kayyadaddu ko kuma sanannu aw waqtin ghayra muayyan ko kuma ba a samu shi lokaci ba kawai kowane lokaci kofa bude take mutane suna ta zuwa suna zawwa ana ta tururuwa zuwa ga wadannan kabarruka li qasdi du'a'i saboda ayi addu'a inda hu a gindin kabarin wal ibadati hunaka da wasu ayyuka na bauta ayi yanka ayi wane ne ayi wane ne malike kama yuqsadu baitullahi al haram kamar yadda ake ziyartar ɗakin Allah haka zaka ga ana ziyartar irin waɗannan wuraren wannan wuraren kaga waɗannan abubuwan da suna faruwa a yau da sunan addini a duk shekara akwai wanda ake nikan gari ana zuwa sai ya zama Nigeria ya zama Senegal ya zama ina ne ana zuwa mutane su niki gari su tai kabarin wani wasa su ba addini bane ba wannan shine magana manzon Allah yake cewa la tattakhidhu qabri eidan aiwa kar ku rike shi a matsayin haka nashi in aka ce yace ka rike nashi ina ga wani mun da yake da amma lumta malike ta wa hadha safaru wannan bulaguran da suke yi la a'lamu ban san ba kab bainal muslimin tsakanin musulmai khilafan wani sabani fil nahyi anhu cewa wannan bulaguru ne hananne addini bai rarrashi ba ba sabani kar ka ce malamin angoku a shi bai cike ijma'i eh malaka wa minha ma yuqsadu al-ijtima'u 'indahu fi yawmin mu'ayyan min al-usbu' akwai wanda kuma a sati ne ake haduwa malaka wa fil jumla at-taqay malaka ce a takeicin takeicewa dai hadaddan magana hadha alladhi yuf'alu 'inda hadhihi al-qubur abinda ake aikata a gindin wadannan kaburruka huwa bi 'ainihi shine ai shine lalle tsagoran abinda alladhi naha anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan lalle akai na cewa la tattakhidhu qabri 'idan fa inna i'tiyada qasdi al-makan idan mutum ya konkomawa nuhatan waje al-mu'ayyan wani wuri wanda yake sananne fi waqtin mu'ayyan aw lokaci qayyadadde yace a'idin bi 'audi sunnati aw ash-shahri yana konkomuwa ko da konkomuwa as-sanati shekara aw ash-shahr ko kuma wata aw al-usbu' ko kuma sati yace huwa bi 'ainihi ma'an al-eid wannan shine ma'anar eid shine abu a samu shi lokaci a rika konkomo ana zo ana zawwa summa yanha sannan kuma yunha an yi hali yake cewa an diqqi zalika wa jillihi ko min karanta wannan abu an yi hali akai shi diqqihi kenan wa jillihi da yawan shi duka an hana wa hadha huwa alladhi taqaddama wannan shine bayanin da ya gabata an al-imam ahmad daga imam ahmad ibn hanbal inkaruhu ya inkarin haka ya'ani mala yace ahmadu وقد افرط الناس في هذا جدا واكثر مالكي تا كاي متاني سون ووتيه غونا دا ايري ا cikin wannan al'amari na ziyartar kabarruka jiddan na aje ayi addu'a ba ka je ka mushi addu'a ba shi saboda suke nikan gari sai su kansu ne suke roko ma a wajen wa a wajen wanda yake cikin kabarin ko kuma mai sassabci a wajen su yace gindin kabarin yana da wata albarka ta musamman to duka haramun ne an hana malikata mutane sun wuce gonar iri afraqan nasu fi hadha jiddan kware da gaske aksaru sun yawaita haka wa zakara yake cewa ma yuf'alu 'inda qabri al-husayn sannan kuma malai ya ambaci abinda ake a gindin kabarin al-Husayn al-Husayn dan Ali ibn Abi Talib summa qala sannan kuma malai ya ci gaba da cewa wannan kuma yana ga lokacin ya riga ya gare ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan dai bayanin na Sheikhul Islam bai kare ba in ya kare kuma shi ma malam Albani zai dasa da nashi insha Allah
malam hal abun ga na ga ne ake ta ni Rajab ne ake azumin sahihi
yau
hal 27 din shi ne suna yi
sosai
27 na azumin sahihi ai tsayuwar dare a raya daren
wannan 27 din shi
garin da malam ne na
wani haka ne in dai ba addini ake karanta ba abin da ba ai wallahi Allah dai ba wasu sallallahu alaihi wasallam.